بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkamu da sake juyawa a tirmi na biyu cikin daurar mu daga littafin al-Udzul Mi'iyya daga masallacin Uthman ibn Affan dake garin Obajana a cikin jihar Kogi a wannan yammaci na Juma'a 20 ga watan Al-Muharram shekara ta 1446 daidai da 26 ga watan July 2024 za mu tashi inda Malam Ibn Abil Izz al-Hanafi yake cewa Allah ya gafarta masa yake cewa ba'da shahrainin shiqaqu batni wa qila ba'da 40 min sinni wa ba'da 60 ba'a shahrin ja'i wafatu ummihi alal abwa'i yace ba'da shahrain bayan watanni biyu da dawowa da shi an sake zuwa an yi mishi wani aiki na musamman na mala'iku a karo na biyu shine in shiqaqu batni suka so ƙara tsaga cikin sa wa qila wasu mun suka ce ba'da 40 min sinni bayan shekaru hudu ne aka yi wannan wa ba'da 60 bayan shekaru shida kuma da haihuwarsa ma'a shaharin shekara shida da wata daya ja'i wato ya kai matakin shekara shida da wata daya ja'i wafatu ummihi sai mahaifiyarsa ta rasu alal abwa'i a wani waje da ake cewa al abwa mahaifiyarsa ta tafi da shi garin Madina domin ta je ziyarar danginta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam dangin shi ta wajen uwa a Madina suke kuma suna hanyar dawowa sai Allah ya mata rasuwa a cikin karabkar tafiya ta mishi wasiya da cewa ya zama namiji ya zama jajirtacce domin yanzu ya zama cikakken maraya an haife shi bai san kamannin mahaifinsa ba sannan kuma mahaifiyar ta rasu ta bar shi kankanin yaro wannan ma Allah cikin hikimarsa ya tsara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan rayuwa dan ya fuskanci jarabawar rayuwa tun da wuri saboda ya koyi jajircewa domin maraici ba wai abu ne da shikenan da zaran ya faru ga mutum shikenan sai ya zama wani lalatacce ko ya zama kangarare ba ko ya zama ya maida kanshi abin tausayi a al'adance galibi marayu marasa iyaye sun fi miƙewa su yi hoɓɓasa su gina kansu su saba da gwagwarmayar rayuwa fiye da masu iyayen idan mutum yana maraya to galibi yakan miƙe tunda ya san ba wanda zai mishi baya jiran kowa wannan ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damar ya koyi gwagwarmayar rayuwa tun farko sannan sai ya ce wajadduhu lil abi abdul muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib sannan kuma sai kakansa mai suna Abdul Muttalib sai an shi ragamar rike shi bayan da iyayen shi suka rasu sai wannan kaka nasa mai suna Abdul Muttalib shi ya rike shi ba'da 80 mata shi ma kuma sai ya rasu bayan shekaru 8 min ghairi kadhibi babu ƙarya haka labarin ya tabbata kaga ya tashi daga marayan uwa daga maraya mara uba zuwa maraya mara uwa mara uba sannan yanzu kuma Allah ya sake dauke rayuwar kakan ku ثم أبو طالب الأم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل سنكم سي أبو طالب ما هي فن سيدنا علي رضي الله عنه شكم سي ركي كفال رمضان الله صلى الله عليه وسلم وتو يدو مشيني غاديا دنسا وانا يا ركي شكم حر زوا زمن شا منزو زوا زمن شا النبي يا كما كلا دشي إيا كر كلا وا ديكي الله بمشي بي وري زمن مؤمني يكرب الدين المسلم شوا shi yasa wata ranar sayyidina Abu Huraira ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baffanka Abu Talibin ko za ka yi mishi wani amfani a lahira sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na san ba wanda zai mu wannan tambaya sai irin ka mutumin da yake da naci akan karatu yace Allah ya bani damar in cece shi a rage masa azaba na dauko shi daga tsakiyar wuta na dawo da shi gefen wuta wurin kawai tabo ne kawai wutan kuma ana mishi azaba ne kawai da gurgudan takalmi wanda yake kafasa yace amma da haka azaba ce mai tsanani Allah ya kyauta to sayyidina wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da zama a gurin amminsa wato Abu Talibin khidmatahu thumma ila ash-sham rahal sannan kuma yazo ya tafi da shi kasar Sham ya tafi da shi kasuwanci domin Allah ya zuba mai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jawo shi a jiki yana kusanto shi fiye da ma ƴaƴansa na cikin sa so da kan zai tafiya sai ya tafi da shi wa ba'da wa zaka ba'da amihi thani ashar wa kana min amri buhaira mashtahar lokacin da aka tafi da shi kasar sham yana wato yaro dan shekara 12 wannan ammi nasa ya dauke shi a rihila ta kasuwanci zuwa kasar sham da aka je shi ne yace wa kana min amri buhaira mashtahar sai al'amarin ya faru kamar yadda ya faru shahararren kissa ta buhaira kamar yadda ibnu ishaqa ya kawo muhammad ibnu ishaqa a cikin sira da magazi ya kawo tarihin wani wato pastor kirista mai suna buhaira wanda yake cikin wata sauma wato wani daki na bauta kamar wani chapel wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito daga cikin wannan daki sai ya ga karafkar mutanen makka quraishawa a cikin rihilar suna ila fihim ghidha shita'i was-sayf sai ya ga ga wani yaro shi kuma a cikin su ya ga dukkanin kamannin da suka karanta a cikin at-taura da injila game da siffofin annabi na ƙarshe sai ya gansu tare da wannan kyakkyawan saurayi saboda haka sai ya je ya cigita ya ce wane ne ya taho da wannan yaron sai aka nuna mishi wanda tijo shi ne Abu Talib aka ce gashi nan ce to ina da magana da kai ce wannan yaron ɗanka ne ya ce eh ɗana ne ya ce a'a ba ɗanka ba wani gaskiya ne ya ce ina nufin ɗan uwana ne ya ce to yanzu na ji gaskiya don baya da ra'ayi a tarihin da suka karanta wannan yaron zai taso ne maraya ya ce to don haka ina baka shawara ka koma da shi gida wannan yaron yana da wani sha'ani mai girma a cikin rayuwa kuma Yahudawa suna nan suna sa ido game da fitowarsa domin lokacin bayyana shi ta yi suna nan suna sa ido ta ko ina kuma matukar ya bayyana suka gan shi za su yi kokarin su halaka shi ko ba san me zai faru ba wannan yana maka tarihi da daɗe na gaba da kiyaye Yahudawa da Musulunci wato tun kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da shiri sun karanta bayanin zuwansa kuma suna bakin cikin cewa ba a cikin su zai zo ba a cikin jinin Isma'ila ne ba jinin Ishaqa ba saboda haka am ya zudun nasa alama atahumullahu min fadli suna da hasara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanadiyar haka suka dinga kaura suka zo suka zauna a Madina da Khaibara da yankunan nan na Hijaz da ake noman dabino saboda suna sa ran an ce zai taso ne a wani gari da ake noman dabino sannan kuma suka dinga sawa ƴansu suna Muhammad Ahmad Mahmud kowa yana fatan ina ma dan shi ne zai zama wannan annabi da Allah ya tashi ya ikon sa Allahu yasmi min almalaikati rusulan wa minan nas Allah ya zabi wanda ya ga dama bai zaba cikin su ba sai suka saka hasada da gaba da bakin ciki wani mutum cikin mutanen Madina wanda sa'ad da suke kafirai kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari kamar yake cikin dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi yace Yahudawa sun kasance suna mana wato suna mana abin nan tsegumi suna mana habaici da ba'a suna cewa za mu yi maganin za mu zo mu hadda annabin ƙarshen zamani din mu kashe ku a nan banza kawai sai wata rana sai ya tuna ma wani cikin Yahudawa bayan zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba ku bane masu cewa idan annabin nan ya zo za ku haɗu da ku da shi ku kashe mu ya akai da ya zo mu muka yi imani ko kafirci sai ce ai saboda ba mu san cewa ba a cikin mu zai zo ba ya faɗa karar cewa su sun so ne zuwa cikin su lokacin da aka zo bai'atul aqaba da su abin nan su Usayd ibn Hudayr suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Amina wajen da ake aikin haji sai suka ce ba shakka wannan shine annabin da Yahudawa yake ba mu labarin sa babu abin da za mu yi mu wuce su illa mu riga su imani da shi ce in muna so mu tsira kawai mu yi imani da shi kafin su saboda haka nan take suka musulunta Yahudawa suna da wannan mummunar kiyayyar tunda kuma hanyar da ita ce take ci gaba da jaddadatuwa a sigogi mabambanta sun yi niyyar da sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin tunda ya zo kasar su inda suke da karfi to za su halaka shi ko su kama shi ko su yi mishi duk wani abu da za su yi na cutarwa saboda haka sai wannan fasto ya ce ma amminsa ka mai da shi gida saboda haka nan da nan aka samu abokan tafiya suka yi kwana da shi ya dawo kasar Makka ba tare da ya dauki tsawon lokacin da sauran suka dauka a wancan yankin ba falan ya ce wasara nahwa shami ashraful wara fi ami 25 bi kura li ummina khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira. Sannan a karo na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake komawa kasar Sham a wasara kuma ya tafi nahawar Sham yankin kasar Sham ashraful wara wannan mafi daraja cikin halittu fi ami 25 a shekarar sa 25 a duniya udkura ku ambaci wannan li ummina khadijatin muttajira a wannan karan ya tafi ne a matsayin dan kasuwa wanda yake wakiltar sayyidatina Khadija radiyallahu anha. A sayyida Khadija a lokacin wata babbar yar kasuwa ce attajira wata take da dukiya kuma take turawa ana mata kasuwanci. Ita ba ta fita da kanta saboda ba al'adar su bane mata su dinga fita kasuwa ko kuma su tafiye tafiye na kasuwanci ba al'adar su bane. Inda Allah ya mata arziki kuma takan nemi abokan hulɗa cikin mazaje wanda za ta yarjejeniya da su cewa ga kayan kasuwanci na galibi kayan tufafi ne da mata suke a gida suke sakawa da kayan abinci irin wanda suke da shi a kasar Makka da ainihin busasshen nama da kuma busasshen nono a cikuyi kenan da sauran abubuwan da ake samu a kasar su ake kaiwa kasar Sham sai kuma a siyo abubuwan da ake samu a can kamar bindigogi kamar giya kamar sutura irin ta waccan kasashen nasu kamar kayan karas dangin sarka da zobe da dankunna da munduwa da makamanta abubuwan da suke kawo daga can da siddin doki da takubba. Saboda haka takan yi yarjejeniya da wanda za su kai mata a yi mudaraba ita saka jarin dukiyarta su kuma saka jarin lokacinsu da ƙarfinsu da gogewarsu a kasuwanci. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata wannan aikin wa ada fihi rabihan ya dawo alhalin ya ci riba mai ban mamaki mustabshira kuma ya dawo mata da bishara cewa arziki ya yaukaka. Fakana fihi aqduhu alaiha wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha. Saboda haka wannan shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka kulla aure da sayyida Khadija radiyallahu anha wa ba'dahu bayan kuma auren ifda'uhu ilaiha kuma suka tare shine ma'anar ifda'u gashi nan wa kaifa ta'khudunahu wa kan afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. To al ifda shine tarewa ta aure. Nabi sallallahu alaihi wasallama an ce ya shahara a tarihi cewa ya aure ta ya da shekara 25 ita kuma ta da shekara 40. Ku ji abin da ce ya shahara amma bai inganta ba ta fuskar inganci bai inganta ba ana dai ganin ta dan girme shi wasu 'yan shekaru ko kuma ta bashi wasu 'yan shekaru amma ba wannan bambancin da mutane suke fada har wasu ba sai su dauka kamar wani sunna ne in za su yi aure kamar idan ya ga wata shuga dadi yana so ko sai ce annabi ma ya aure wata 'yan shekara 40 ita ce ma uwar gidansa. Wannan yana da matsala ta fuskar inganci wallahu a'lam. Tarihin auren Khadija da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi ne mai ban sha'awa kwarai da gaske. Wato bayan da ya mata wannan kasuwancin ya dawo tana da ƙawayenta da ma'aikatanta mata sai zama tana yawan ambatan shi a cikinsu irin da ya ambatan da mace take wa namijin da take so ta dinga labarinsa tana nuna sha'awar irin halayensa da ɗabi'arsa da mutuncinsa da kunyarsa har ƙawayen suka fahimci cewa akwai wani al'amari a cikin zuciyarta. So daga suka nuna mata me yasa ba za ki yi mishi tayin cewa kina son shi ba kawai. Tunna musa kuna ganin haka zai yi kwarai ko zai yi so da aka ta aika a je a gaya masa cewa ita fa tana so su kulla alaka ne ta aure ba ta kasuwanci kawai ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da wannan ainihin alaka so da aka sai ya aiko amminsa da kuma wani dan uwansa ko abokin ammin nasa su suka zo suka nemi aurenta kuma nan take aka bashi aurenta ya aure ta kuma ya tare da ita wa waladuhu minha khala ibrahim fal awwalu qasim muhadha takrim zala sallama ya aure Khadija kuma ita ce uwar gidansa ko bai taba zama da ita da wata mata ba ma'ana bai yi wani aure ba sai da tarasu radiyallahu anha mace ce wadda take mutum ya kirki mai kawaici mai sanin ya kamata yar gidan daraja da mutunci kuma an ce na tsatsiyar mace ce wadda bata iya hayaniya ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matiyarta Fatima Allah ya nuna mini gidan Khadija aljanna cewa wani gida ne na gilas wanda babu hayaniya a cikin shi babu daga murya. wato an yi mata sakamako da irin aikin ta na natsuwa Khadija wato abar koyi ce ga mata ta fuskar dattaku da sanin ya kamata da girmama mijinta har da cewa ta fi shi kudi kusan ma za a cewa ogashi ce a kasuwanci amma ba ta samu shi gori ba ba ta samu mai cin mutunci ko ta nuna mishi cewa baka isa ba a gargashi na kake duk ba ta yin irin wannan abin da galibi mata sun samu arziki suke Allah ya kyauta sannan Allah ya azurta shi da dukkanin ƴaƴansa ƴaƴanta ne in banda mutum daya wa waladuhu minha ɗiyan shi ga baki daya ɗiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama minha daga Khadija ne khala Ibrahim in banda Ibrahimul Mu'azzam wanda Mariya Al-Qibtiyya ta haifa radiyallahu anha fal awwalu dan sa na farko da Khadija ta haifa masa Al-Qasim shine Al-Qasim dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim wanda yaro sune bayan an gama yayin shi yaro sune kamar dan shekara biyu haka har annabi yake cewa uwar tasa Allah ya nuna mini cewa ya tanadar mishi wani mala'ika ne renan shi aljanna da kuma shi ake annabi alkunya ake ce mishi Abul Qasim hadha takrim wanda ya samu girmamawa shine wannan abin da muka yi ishara girmamawa cewa wato mala'iku ne suke renan shi aljanna wa zainabun ruqayyatun wa fatima wa ummu kulthumin lahunna khatima sannan sai zainabu ita ce idiyarsa mace babba amma ana sabani tsakanin shin ta girmi Al-Qasim ko ya girme ta zainabu ta rasu a shekara ta 8 bayan hijira mijinta wani mai suna Abul As ibn Rabi' ya kasance bai musulunta ba da farko kuma ya hana ta hijira har zuwa lokacin da aka zo yakin Badar aka ci nasara akan kafirai ƴan uwan shi kuma aka kama shi a matsayin bawa wani mutum mai suna Khirash ibn Simma al-Ansari shi ya kama shi sannan lokacin da aka ce a kawo kudin fansa a fanshe su da aka bura kudin fansar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata sarka wanda ya bai ma ishi kyauta lokacin da za ta yi aure wani murjani a lokacin ba a hana aure tsakanin musulmai da kafirai ba Annabi ya gani ya samu wato ya samu emotional abin nan haka ya samu tafa'uli yace wannan sarka diyata ce wanci yace ina roƙon ku kuma yi mata da kayanta ku saki mata mijinta ko kuma da yake ansar mutanen kirki ne suka haƙura ba su anshi wannan dukiyar ba suka sake shi sai Annabi ne sharadin cewa to ba za ka bar garin nan ba sai ka yarda cewa za ka bar min ƴata ta dawo wajena tunda ita musulma ce shine sharadin da aka mishi sannan aka sake shi sai ta dawo Madina daga baya kuma shi ma ya musulunta ya biyo ta lokacin da ta rasu shekarunta 29 ko 30 ita ce Zainabu wa Ruqayya da kuma Ruqayya ita ce matar Sayyidina Uthman radiyallahu anhu wa anha ta farko din nan wanda wani mutum mai suna Utayba ibn Abi Jahl shi ya fara aurenta ya aure ta bai tare da ita ba baban shi ya ji labari shine Abu Jahl shugaban kafirai gaba daya ya rufe shi da fada da masifa yace kai baka da hankali ka rasa yadda zaka aura sai ya gidan wani ka sake ta saboda haka ya sake ta ba tare da ya tare da ita ba sai ta aure Sayyidina Uthman radiyallahu anha wa anhu wannan diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ruqayya ta rusu ne ranar yakin Badar ana can ana yakin Badar ita kuma tana gargaran mutuwa wannan shine abin da ya nasa Sayyidina Uthman zuwa yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi dama cewa ka zauna ka ci gaba da jinyar matarka amma ya yanka mishi irin gaban da ake baiwa sojoji kamar ya je bayan ita wa Fatima sai kuma Az-Zahra sai tana Fatima alaiha salatu wassalam radiyallahu anha wa ardaha wanda ita ce ta rayu bayan sa kamar da zamu zo mu ci ita Fatima ta mu sauran ƴaƴan gaba ɗaya kama da shi kamannin su ɗaya har irin tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da irin mushiriyarsa da irin fara'arsa kamar ta ɓaci to kuma haka wannan kama ta sake bayyana a jikin Al-Hasan dan Aliyu dan Abu Talib kuma Al-Hasan idan mutun ya ganshi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda masu tarihi suke fada sai ya iya rantsewa da Allah cewa dan shi ne kai tsaye ba jikan shi bane domin ya dauki kamannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga kamannin Fatima kuma haka ya dauki halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima uwar Hasan da Husaini ita ce kanwar waɗannan wa ummu kulthumin da kuma Ummu Kulthum ita ce matar Sayyidina Uthman ta biyu wanda aka bashi bayan mutuwar Zainab bayan mutuwar Ruqayyah ko ita kuma ta rasu a shekara ta 9 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gab da rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu kuma ta taba haihuwa ba sannan ta rasu shekara ta 27 a duniya wa Ummu Kulthum lahunna khatima Ummu Kulthum ita ce kamar a ce yar autar sikin ta fuskar mata wa tahiru tayyib Abdullah sai kuma Abdullah tayyib ana ce mishi at-tahir ana ce mishi at-tayyib asalin sunan shi kuma Abdullah wa qila kullu ismin li fardin zahi wasu kuma sun ce Abdullah daban tahir daban at-tayyib daban amma magana ce ta an ce din shi wannan shine ya rasu yana dan yaro bai ma kai yayi ba ɗan watanni ya rasu sai aka samu wani kafiri mara mutunci shine Al-Asi ibn Wa'il sai yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam izgiri yana cewa ai Allah ai shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai yankakken baya ne wato wanda zai mutu ne bai bar magada ba shine Allah ya saukar da inna shani aka huwa labtar lalle wanda yake mai maka yankan baya shine mai yankakken baya kuma hakan ya zama bai da albarka kwata kwata a rayuwarsa Allah ya tsare wal kullu fi hayatihi dhaqul himam duk waɗannan yaran gabaki ɗayan su fi hayatihi a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dhaqul himam suka ɗanɗani ɗacin mutuwa wa ba'dahu fatimatu bi nisfi am sai kuma fatima a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rabin shekara wato duka yayin manzo Allah dinnan sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauki rayuwar su annabi yana gani wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci jarabawa mai girma dama annabi yana cewa al-anbiya'u ashaddu bala'an thumma al-amthalu fal-amthalu annabawa sun fi kowa fuskantar jarabawa idan Allah zai musu sannan kuma haka kowane mutum gurgurdan nagarta shi gurgurdan jarabawa da Allah zai mishi daga cikin wanda suke da ƴaƴa ko suka taba rasa ƴaƴa za su fi kowa fahimta irin wannan ɗacin da ke cikin mutuwar ɗanka ƙarami ko mutuwar ɗanka saurayi ko mutuwar ƴarka a gidan miji ko budurwa duka waɗannan jarabawa ce mai nauyi to abin da yake so mu fahimta shine idan haka ya faru da kai ko ya faru da ke sai ka tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya fi so fiye da kowa a duniyar nan Allah ya mishi wannan jarabawa kuma ya haƙura to dan me kai ba za ka haƙura ba sannan sai kai fatan Allah ya sa su zama masu ceto ne ranar alkiyama ƴaƴa ƙanana da suka mutu kafin iyayensu ranar alkiyama an ce su tafi aljanna za su tsaya su ce sai an ba su ceton iyayensu daga wanda ya kaddama da ƴaƴa uku ko biyu Ibn Mas'ud ne ya ce kai inda an ce ɗayan ma da Annabi ya ce ko ɗayan wanda ƴaƴan shi suka riga yi shi mutuwa ƙanana in yi haƙuri ya miƙa al'amuransa ga Allah to ana fata ranar alkiyama su zama masu ceton shi zuwa rahama Allah na ɗaya kenan na biyu kuma daga cikin abin da malamai suka ambata game da hikima da ke cikin wannan wurin shine Allah madaukakin sarki ya riga ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama khatamul anbiya'i wa imamul mursalin salaka ba za a bar wani ɗa a bayan shi cikin ƴaƴan shi ba ballantana ya zama wata zari'a zuwa ga wasu su tsammanci cewa Annabi ne shi ba idan Allah yana so ya baiwa Annabi ɗa a bayansa to sai ya bar shi kamar da aka bar Sulaiman a bayan Annabi Dawud wa warisa Sulaimanu Dawuda amma shi Allah madaukakin sarki game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai yi nufin a samu wani Annabi a bayan shi ba saboda haka ƴaƴan shi da za su iya gadan annabtar sai Allah ya dauke su gabaki daya a rayuwarsa musamman su mazan duka guda biyu gara ma matan har sun girma har sun yi aure gara ma Fatima har ta rayu a bayan shi kamar da yace wa ba'dahu fatimatun bi nisfi am Fatima a bayan sa da rabin shekara watanni shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wata Rabiul Awwal shekara ta 10 bayan hijira ita kuma ta rasu bayan wata shida don ka kirga Rabiul Jumadal Ula Jumadal Akhir Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal a cikin watan sallah Allah ya mata rasuwa kuma iya tsawon watanni shidan nan tana cikin gigicin mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta sake ta ba domin ta kan yi kaman abin da ake rasu na sambatu tana yi masa Anas maganganu na cewa wato ku din nan ku ne kuka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka je kuka tona rami kuka birne shi ko kaman tana musu itab tana zargin su tana nuna ba su kyauta ba su kuma sai dai su yi shiru kawai su kalle ta domin su ma suna cikin bakin ciki da damuwa amma ya suka iya Anas ya ce randa annabi ya zo Madina garin yayi haske yayi annuri yace randa kuma annabi ya mutu ya bar Madina yace garin yayi duhu yayi baki har kamar ba Madina da muka sani ba saboda ka sayyidina Aisha Fatima radiyallahu anha ta rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watanni shida ne kacal ita ma Allah ya mata rasuwa cikin dare ta rasu sayyidina Ali ya mata jana'iza da shi da wasu tsararrun mutane cikin dare bai jira sai da gari ya waye aka tara jama'a ba yayi mata wannan jana'iza bisa wasicin da tayi radiyallahu anha kuma dukkanin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ta saura a duniya daga Fatima ne mai tace ta haifa mishi jikoki Hassan da Husaini da kuma Muhsin da Ummu Kulthum ita ta haifa wannan jikokin wanda daga kuma zuriyar su ne aka ci gaba da samun wato jikoki da jikokin jikoki wanda har yanzu ana iya samun wanda za a iya tantance nasabarsa ya zama da cewa dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mahadisi zai zuwa ƙarshen rayuwa zai zama jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanke ba sai dai a tabbatar da gaske ne dangantakar kafin a ambace haka ubada 35 hadar bunyana baitillahi lamma an dafar وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم النبي صلى الله عليه وسلم يرى شكرا 35 a duniya yace bada 35 hadar shekarun sa 35 a duniya ya halarci bunyana baitillahi lamma an dakar sabunta ginin rehabilitation na dakin Allah bayan ya ruguje Ka'aba ta fuskanci wato gobara da kuma wani mamakon ruwan sama wanda ya kirkita ginin ya lalata shi sai Qurayshawa suka yi shawarar a rushe a sake ginawa amma suna da wata ka'ida suka ce ba zai yiwu a gina ba sai da kudin halas tsantsa kuma suna da kudade da arziki amma kudaden ba na halas bane akwai kudin riba akwai kudin fashi da makani akwai kudin karuwanci akwai kudin bokanci akwai kudin a saka wawa ma a gidan mutum a kwashe dukiyarsa duk suna yin wannan saboda sai aka hada kudin sai basu kai da ake tsammani ba to shine suka rage fadin ginin shine wannan hijiru Isma'il din da aka gama ginawa sai sabani ya taso game da yadda za a yi a sanya Hajarul Aswad a makofin sa kowa yana so ya samu sharafin yin haka kabilu guda hudu manya suna wannan ainihin wato rikicin Banu Abd Shams Banu Umayya kenan da Banu Adi kabilar su Sayyidina Umar kenan da banu taim su ne kadin sayyidina Abu Bakr da kuma banu Hashim ana ta wannan rikicin kuma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bullo kuma dama sun yanke hukunci cewa to duk wanda ya fara bullowa cikin masallacin nan ya same mu za mu bashi dama ya mana alƙalanci kuma duk abin da ya hukunta da shi za mu yi aiki sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah cikin hikimarsa ya bashi wannan sharafi sai ga shi ya bullo shine cewa hakkamuhu suka dauke shi a matsayin mai hukunci waradu bima hakam suka ce kuma duk abin da ya hukunta sun yarda fi wad idhakal hajril aswad tham akan sanya wannan bakin dutsen nan a wurin da ake sanya shi zaka sai ya samu darajar wannan aikin sai ya ce musu to abin da za ku yi za a saka tufafi a kyalle haka sai a daura dutsen a kai sai kowaɗanne wakilan kabila su rike bangare guda daya sai a je a daura sai zama kun yi tarayya gaba daya wajen daura shi shi kuma shi rike da hannun shi mai daraja ya sauke shi daga kan wannan kyalle da aka daura wa bada ami 40 ursila fi yawmil ithnain yaqinan fanqula sannan wa bada ami 40 bayan shekara ta 40 annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 40 a duniya fi yawmil ithnain ursila aka aiko shi a matsayin manzo aka fara masa wahayi fi yawmil ithnain a ranar litinin mun ji haife shi ranar litinin kuma hijirar sa ma ranar litinin haka nan kuma ya isa madina ranar litinin haka nan kuma afun ranar juma'a ko ya isa madina ranar juma'a amma an fara masa wahayi ranar litinin daga litinin tana da muhimmanci a cikin tarihin rayuwarsa fi ramadana aw rabi'il awwali wa suratu qira awwalul munazzali nan ma akwai magana akan shin a watan Rabi'ul Awwal irin watan da aka haife shi aka fara mishi wahayi ko a watan Ramadan domin Qur'ani ya ambaci a Lailatul Qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna anzalnahu fi lailatul qadri to wasu malamai suna ganin sauko wannan daga can sama wato daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza fi sama'id dunya shine akai jumlatan a cikin lailatul qadri wasu suka ce a banda wannan ma wahayi na farko da aka fara saukan masa a cikin watan ramadana ne na shekara ta 40 bayan hijira ranar 19 ga wata daren 20 wato an shiga daren 10 ƙarshe aka fara yi mushi wancan kuma saukowa daga sama zuwa sama'ud dunya shi kuma a daren Lailatul Qadri wato aka yi wannan wallahu ta'ala a'lam shekara 40 a rayuwar annabi ne nace shekara 40 a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka fara mushi wannan wahayi na'am thumma alwudu'a was-salata 'allama wa suratul iqra suratul iqra ko kuma ayoyin farko guda biyar na suratul iqra bismi rabbikal ladhi khalaq awwalul munazzali shine abin da ya fara sauka kamar yadda aka sani hadisin nan dogo a farkon sayyul bukhari kitabu badul wahyi wanda malaika ya zo masa ya firgita shi bai taba ganin irin wannan mutumi ba ya matse shi yace masa kai karatu ya kara matse shi yace masa kai karatu yana cewa ban iya ba har sai da malaika ya karanta masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wannan shine farkon abin da ya fara sauka gare shi da ijma'in malaman tarihi da tafsiri da dukkanin malaman hadisi wannan shi aka fara sauka masa a wannan kogoyin da yake zuwa yana kebancewa thumma alwudu'a was-salata 'allama jibrilu wahayi raka'atani muhkama sannan kuma a wannan lokacin jibrilu alaihi salam ya koya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alula ya kuma koya mishi ya ake sallah ya mishi raka'a biyu cikakku wato bayan da aka yi wannan abin na farko ya koma gida zambiluni zambiluni aka gama wannan abin da ya faru da ya dawo sai mala'ikan ya zo gare shi sai ya zo ya bugi wani waje a cikin dutsen ruwa ya bubbugo ya tara yayi alula cikakkiyar alula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani sannan shi ma yace mishi yi magani annabi ya dauki butar shi ma yayi alular dan haka yana daga cikin abin da malamai suka cire a nan shine muhimmancin koyar da ibada a aikace ayi ma dalibai ko ƴan islamiyya ko masu koyan duk wani abu da za su koya a koya musu alula a aikace a koya musu sallah a aikace a koya musu wankan gawa a aikace a koya musu duk abin da za a koya musu ana kwatantawa yana saurin shiga cikin ran mutum kuma ya iya abin da ya gane ya aikace fiye da abin da aka gaya mishi kawai da baka sannan was-salata 'allama sannan jibril ya tada sallah yayi sallah raka'a biyu cikakkun raka'o'i guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon shi sannan yace to kai sallah in gani sai ya sake yin sallah yadda ainihin wato zai nuna masa kamar yadda Aisha take cewa annahu istaqbala al-qiblata fa salla raka'ataini nahwa al-ka'bati jibril ya kalli al-qibla yayi sallaci raka'a biyu manzo Allah yana kallon shi shima daga baya sai yayi haka aka ruwaito wannan magana kamar yadda ke cikin gafin sira na ibnu ishaqa da wasu littafai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi sallan nan take a hannun malaminsa malaika jibril alaihi salam kuma ya koyi alula a hannunsa din thumma madat 20 yawman kamila faramalatil jinnu nuju faramalatil jinna nujumun ha'ila faramatil jinna nujumun ha'ila thumma madat 20 yawman sannan sai kuma bayan kwanaki 20 da fara wahayi kamila cikakkun kwanaki faramatil jinna nujumun sai wasu taurari ha'ila masu yawa suka dinga jifan aljanu aljanu masu hawa sama suna zuwa suna dorin doriyo dan su saci zancen da ake yi a sama sai suka tarar gaba daya an rufe sama wa anna kunna naqud minha maqa'ida lis-sam'i ko kuma ya sami la'ana jiddahu shihabar rasada kafin nan wa anna lamasna as-sama'a wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhba an tare ta da masu gadi tsananin gadi da kuma yula wanda ake harbin ta kadare da ita sun ce kuma da Allah ya fada qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kaza 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 wa istarafna ilayka nafarun min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya alayat to wannan kissa ce yake ga mana anan wato takadarin aljinu suna so su je sama mutanen kirkin cikin su kuma sun zo sun ji ana karatu wato da suka je saman nan za su shiga suka ji an toshe wasu suka yi ta kadaranci suka je za su shiga aka harbo su wanda kuma suka ji an toshe suka ce bari mu je mu yawo mu ga meye dalilin toshe sama to a garin yawon ne suka ji inna sami'na qur'anan ajaba lalle mun ji wani abin karantawa mai ban mamaki wai sarafna ilayka nafaran min aljinn yasmi'ul qur'an falamma hadaru da suka zo suka ce qalu ansi sai suka ce to a tsaya a saurara a ji falamma qudiya wallo ila qaumihim mundiri da aka gama karantawa sai suka koma suka je nasibi ne kenan suka ga mai yan uwansu cewa to fa an samu matsala yanzu an tushe sama babu hanya an riga an rufe boda kenan go babu shiga babu fita to amma ta kadarin cikin suka ci gaba da kokarin zuwa dan su saci ji to shine aka dinga jifan su da yula ana halaka su thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ila al islam sannan a shekarun farko guda hudu daga sanda aka fara masa wahayi zuwa shekaru guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga wa'azi a fili kowa na jin shi kowa na ganin sa ya fara da mutanen gidansa su khadija radiyallahu anha sa ali radiyallahu anhu suka musulunta nan take ya fara da babban abokin sa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya musulunta ya fara da bararrun bayin sa su ma suka musulunta ya fara da kuma ashiratul aqrabina wato kabilu da dangogin shi na kasar makka ya tara su ya ba su bayanin da Allah ya aiko shi da shi ce kun san amintacce ne ni ba zan taba muku ƙarya ba in nace muku kaza za ku yadda suka ce in nace muku kaza za ku yadda suka yi in nace muku Allah ya aiko ni za ku yadda akai aka shikenan sai ra'ayi rub wasu suka ce za mu yadda wasu suka ce ba za mu yadda wasu suka ce magana banza wasu suka ce kaza daga nan fa sai rikici ya fara tsakanin gaskiya da ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa Ka'aba yayi wa'azin shi mutane suna tawafi da ƴan umara da masu aikin haji da ƴan kasuwa yana zuwa wata rumfa da ake cema wato kamar kace wato dandali kenan na Quraishawa inda suke zuwa suna zama kamar majalisa ce ta dattawan Quraishawa ana ake kula duk wata makarkashiya to yana zuwa nan ma yayi wa'azi ya ci gaba da wa'azinsa duk da suna uzurta mishi suna cutar da shi suna mishi ƙarya da ƙage da sharri suka sa ma ana zuwa ana tar bakin shigowa garin ana wa mutane kashedi cewa inna nuhadhirukum gulam bani abdul muttalib fa innahu yaqulu kalaman yufariqu bihi bainal mar'i wa zawjihi man undira faqad udhira kaza 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 cewa muna jan kunnan ku ya ku baki kar ku saurari abinda wani yaro dan gidan Banu Abdul Muttalib din ne yake fada yana da sihiri a bakin sa yana raba mutane da iyayensu da ƴaƴansu mazaje da matansu idan kun ji in kunne ya ji jiki ya tsira to kuma a dabi'a dan adam da abinda kace mishi kariye kaza to yana so ya ji me yasa saboda haka irin su Abu Dharr sai da suka ce to bar sai mun ji za mu ji da kanmu mai hukunci da kanmu ba za mu bi hukuncin ku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara thumma da'a fil arba'il a'wami bil amri jahratan ila al islam ya fara wa'azi a shekaru hudu na farko wa arba'un minan nisa wa 12 minar rijali sahabi kullun qad hajar wa arba'un minan nisa yace akwai mata guda hudu wa 12 minar rijali da kuma mazaje guda 12 as-sahabi cikin sahabban shi kullun qad hajar guda 12 nan cikin maza da mata guda hudu dukkanin su sun yi hijira zuwa Habasha kenan wato da aka uzurtawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da mabiyansa suka tirsa su zuwa ga uya a cikin gidan Arqam daru Arqam ibn Abil Arqam nan ma ba a kyale su ba haka ba aka samu su takunkumi na ainihin wato kare tattalin arziki aka yi musu wariya aka kore su daga cikin gari suka koma wani danni cikin wata gona suka zauna su kabilar Banu Hashim aka hana kasuwa da su aka hana auratayya da su, aka hana duk wata hulɗa da su, to a lokacin rayuwa ta musu kunci, suka shiga cikin damuwa, shine har wasu suna tambaya suna cewa mata nasrullah, ya manzon Allah yaushe Allah zai ba mu nasara ne? Nabi yana ce musu ku yi hakuri, wanda suka rigaye ku, ɗaya daga cikin su akan tsaga ma kansa tun daga saman kansa har zuwa tsakankanin cinyoyinsa ba tare da ya yarda ba, nasara tana nan zuwa lokacin da Allah ya ga damar zuwanta. Yace ila biladil hubshi fi khamis am wa fihi adu thumma adu la malam. Yace ila biladil hubshi, suka yi kaura zuwa kasar Habasha. Wannan kasa ta Habasha yanzu yankin Eritrea ke, wanda da an haura bahar maliya daga Jidda, to shine ɗayan gaba da za a samu a nan yankin Afrika. To suka yi hijira a shekara ta biyar, wa fihi adu, kuma dai a wannan shekarar ne suka dawo zuwa Makka. Thumma adu la malam, suka sake dawowa kuma a karo Nabi ba tare da zargi ba, sun yi hijira sun koma kuma sun sake dawowa. Salasatun humu wa thamanuna rajul, a wannan karan na biyu da za su dawo zuwa ƙasar Habasha mutum wato 83 ne, kaji da mutum 16, yanzu kuma an ƙaru an kai mutum 83. Wa ma'ahum jama'atun hatta kumal, sannan a cikinsu akwai wato mutane daban-daban hadda dattawa da manya. Wannan sai sake ɓata ma Qurayshawa rai, suka ga cewa abun fa sai sun tashi da gaske, sai sun tsaya tsayin daka sun hana ruwa gudu. Shine suka aika da wato 'yan saƙonsu don aje can ma a yi wata maƙarƙashiya, kamar yadda za a samu a cikin tafsilat na sira. Sun aika mutane su Amr ɗan As su je wa Najashi da kyaututtuka da sauransu don a ba su waɗannan mutane su dawo da su, su zo su ci gaba da azabtar da su. Wa hunna ashrun wa thamanin thumma kad aslama fi sadisi Hamzatul Asad. Ya ce wa hunna, su matan da aka tafi da su a wannan wannan karan mata ne guda 18. Thumma kad aslama fi sadisi Hamzatul Asad, a shekara ta 16 kuma Hamza ibn Abdul Muttalib, wanda ammi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya musulunta. Hamza kamar yadda malaman tarihi suke faɗa, ya musulunta ne farko hamiyatan, tsabar kishin ɗan uwansa ne yasa ya musulunta. Domin ya zo aka bashi labarin cewa ga su Abu Jahal can sun tasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta mai izgili, wasu ma suna jan kayansa, wasu suna kai masa duka da sauransu. To Hamza yana zuwa bai yi wata ba, ya sa hannu ya bubbuge su, ya kuma ainihin wato ayyana a lokacin cewa to ya ma musulunta. In ma suna ganin da shi bai musuluncin, to yanzu ya musulunta ma, in wani ya isa ya sake yin kaza ko kaza. Saboda kuma Hamza a Makka wato wani gagararren ɗan tauri ne wanda kowa ke jin tsoron shi, wanda a lokacin musulunta shi tana da ƙarfi, tana da amfani wajen samarwa da musulunci ƙarfin faɗa a ji, kuma a sakin mishi mara ya samu ya sarara. Wannan yana nuna wato musulunci yana buƙatar mutane waɗanda suke masu faɗa a ji, masu ƙarfi, waɗanda ake tsoronsu, waɗanda an gansu to dole za a ƙyale musulmai su saka suwala. Da haka dole musulmai su zama suna da wannan kan gadon wajen samar da wato mutane waɗanda suke wato gogaggu a kan tsaro da kuma kota kwana. Kuma ne yana cewa ko da mutum wani takadari ne a rayuwar shi, ba a cire mai tsammani daga zai zama mutumin kirki. Domin Hamza ɗin nan wani ɗan takife ne, wani ɗan rikici ne, amma kuma Allah ya mishi gamdagatar ya musulunta, kuma har ya zama ɗaya daga cikin jagorori, kuma ƙarshe ya zama shahidi a yaƙin ainihin wato Uhud kenan, ko? So da kaga mutum wanda yake wani yana halin banza, ko yana wani iya shege, ka ɗauka shi kenan shi ya riga ya halaka. A'a, ta yi bai samu wanda zai gaya masa gaskiya ne, ko ya masa wa'azi ba, da zai bar wannan ɗabi'ar da wannan shashancin da wannan iya shegen. In ya shirya kuma ya zama mutumin kirki, hala kuma kai da kake zafin usadanci ma sai ya fi ka addini amfani. Irin su Hamza irin su ne, irin su Khalid ibn Walid irin su ne, irin su Umar ɗan Khattab, duk waɗannan da a Makka gagararru ne, 'yan tauri ne, 'yan sara suka ne, wanda sun fi ƙarfin kowa. in suka kwanci abin ka sai dai kai Allah isa amma da suka musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza musu gaba daya akalan rayuwar su suka zama manyan sahabbai masu fada a ji a cikin addinin musulunci ko manyan mutanen kirki na ganin mu tsaya nan ko bari mu tsaya a nan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba abu insha Allah صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله